to annabi alaihi salamu shi ma san sa wajibi ne, to shi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tsara shi ta inda zuciyar dan adam za ta karba. Daga cikin abin da zuciya take so akwai kyau, kyau saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala sai dan dasa annabi alaihi salam yi shi kyakkyawa, wato wala duniya wala lahira. A kowane irin alam Allah bai gina mutum irin annabi alaihi salam, zubi na daban ya yi masa alaihi salatu wassalam. Saboda ka in zuciya tana son abu kyakkyawa, to ba makawa za ta so annabi alaihi salatu wassalam saboda kyansa da Allah ya yi masa alaihi salatu wassalam. Sannan zuciya wance kanna wuce dai sosai, lokacin da ya je gidan Ummu Abadin radiyallahu anha ya zo zai yi tatsar nono ya alaihi salatu wassalam ya zage hannun rigarsa haka ta ga san ganin hannunsa mai albarka mai alfarma, ta kare masa kallo ta ce wasimun kasimun wasimun kasimun salam kyakkyawa duk zubin gabar a auna iki, sannan yanayin fatar jikin da gashin a auna iki, yanayin farce masu albarka a auna suke. To wanda ta gani kenan ta masa lauha guda wajen tara yanda iki alaihi salam, ta faɗi irin launin muryarsa da irin amo na muryar da yanda maganarsa take fita alaihi salam kamar dutse yana fita tar 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 tar, baya maganar da in yayi ta gaba za ta mantar da kai ta baya, bayan magana mai koro da ba ga fahimta ba ya gintse ta daidai wa daidai fasulun lahazarun, ta kalle shi ta ce ga yanda yake alaihi salatu wassalam. Sannan mawakinsa Hassan radiyallahu anhu shi ne wanda mutanen Makka suka bashi kudi suka ce ya zo yi wa annabi alaihi salamu zambo, saboda shi Hassanu Allah ya masa baiwa wajen waka, Allah ya bashi zalaka, mutum ne mai harshe da baiwar da Allah ya masa banda tawakar harshen kadai, idan Hassani ina so idan da zai gumi a goshi ko wani datti ya zuba masa a goshi zai iya zaro harshen sai goge goshinsa da shi, shi sai ke cale sani sarimul la aiba fihi wa bahari la tukaddiru huddilau. To suka bashi kudi saboda Allah ya hore masa iya zambo, ya hore masa iya yabo. Lokacin da ya je samu sarakunan gasasina su ne suke tsakanin kasar Larabawa da kasar Rom, su ne muluku Sham gasasina. To ya je dinga musu waka lokacin a jahiliya kafin zuwa musulunci, sai da ta kai ya sa sarki ya miƙe tsaye a fada ya ce da shi ka yanke harshen duk mawaka ga baki ɗaya, ba wani mawaki zai sake zuwa mun da wani baiti daidai da irin wanda kamun. Domin ya ce da shi bidul wujuhi karimatun a hasabuhu shummul unufi minat dirazil awwali, yana faɗa haka yake wannan. To sai aka bashi kuɗi ya zo ya irin wannan abin da ya saba yi, da ya zo ya leƙo masallacin annabi alaihi salamu, tunda dama shi mutumin Madina ne, annabi alaihi salamu yana kishingiɗe ya ɗauko sahuliya alaihi salamu ya rufe barabinsa ƙasa haka ya kishingiɗa ya saka wannan hular ta sauna hijaziya din alaihi salatu wassalam. Hassani yana leƙo shi suka haɗa ido kif sai faɗi su ma, da ya farko ya ce bai taɓa tsammani ba ko a tunani ce Allah ya taɓa halitta irin wannan. To sai kuma ce da mutan Makka wannan maganar babu ita. To shi ne masa waka yake cewa wa ahsanu minka lam tara kaddu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u kulikita mubarra'a min kulli aibin ka annaka karku likita kama ta sha'u, yace wanda yafi ka kyau ido na bita ɗaya bai taɓa ganin sa ba, wanda yafi ka kyau da zubi mace in dai sunanta bace ba taɓa haihuwa irin sa ba, yace ka ce kai ne da kanka ka dinga yi wa Allah shifta kana gaya masa ga yanda nake so a yi ni ga yanda nake so haka Allah ya yi ka. To idan zuciya tana son kyakkyawa, to Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wassalam zubin da duk wanda ya ganshi sai ya so shi alaihi salatu wassalam. Ladabi na 21 shine idan mutum ya gamu da cutar rashin bacci sai kwance bacci ya kasa, to shi kuma an karbo hadisi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yace rashin bacci ya kama shi sai ce ya rasulullahi rashin bacci ya kama ni sai manzala mai tsira da rashin Allah yace ala u'allimuka kalimatin idza qultahunna nimta muna ga maka kalmomin da ka faɗa ba za ka yi bacci ko yace bala ko kuma eh haka ne sai ce kul allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat wa rabbal ardina wa ma aqallat wa rabbash shayatin wa ma adallat kulli jaran min sharri khaliqika kullihim jami'an ayi furada ala an ya furada alayya ahadun minhum aw an ya buga alayya azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghayruka sai haka zaka faɗa in kana yin wannan shikenan wannan rashin baccin sai ya rabu da mutum idan kuma firgita ce mutum yana kwanta sai firgita shi kuma annabi yace sai mace a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayadini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wannan ita ake yi idan mutum ya kwanta bacci firgita yake
matan da take fama da tsananin samu ciki sai zama cikin ya lalace ko ya ki tsayawa to abinda kurin mijinta zai yi sai izo isa a cikinta sai karanta suran Allah Al-Mubdi'u Jalla Jalaluhu zai karanta shi kafa 17 amma haka zai dinka cewa cikin da wannan dan yatsa ina Al-Mubdi'u Jalla Jalaluhu Al-Mubdi'u Jalla Jalaluhu sai ya yi to 17 to da dar Allah wannan cikin sai Allah ya tabbatar da shi ayyuka ne to haka nan kuma ga wacce wanda yake kuma mai yawan sakon Allah mutumin da ilalace shi giya yake yin ko dan su kurjuna ko dan su abubuwa da sakon Allah ana sai da ya hana shi to shi kuma abin da za a yi kawai sai a rubuta wallahu khalaqakum wama ta'maluna wallahu khalaqakum wama ta'maluna kafa 70 ranar lahadi sannan sai a wanke rubutun sai a zuba ruwan wardi kadan da sukari sai a bashi isha lokacin faduwar rana to da dan Allah ya shinge yake daga ranar ba zai kara ba yanzu da yake daga ranar ba zai kara ba in yayin ya ci talala sai aka rasa yadda za a yi da ita daga ran da aka mutu wannan ta dena wannan kowa irin lalacewa ne ayin ayin to sai kuma matar da ba ta haihuwa kwata kwata to ita kuma abin da za a yi kwariya za a samu sai a rubuta suratul fatihi idan aka rubuta suratul fatihi sai a rubuta surata da namijinta a ciki dai ranar litinin kafin kullowar rana to sannan idan aka yi aka rubuta sai a wanke sai ajiye wata za ta ajiye shi daga ran da ta samu tsarki na al'ada to tun daga wannan ranar kullum da wannan wato ainihin rubutun za ta buɗe ba za ta karin kumallo har sai ta samu kwana 7 to sannan kuma sai a rubuta sautin fatihin a takarda a yi mata laya ta rataya to da yardar Allah Allah zai ba ta rubuta.